wannan sirrin da zan bada yau billahi lazi duk wanda ya gwada su yayi zan ba ku wannan sirrin albarkacin juma'a kuma albarkacin muhammadin rasulullahi duk wanda ya sharin din wannan sirrin Allah ka hada mu da shi ran tashin alkiyama a cikin masoya annabi muhammadu wannan mujarraban ne da izinin Allah in aka gwada zai la shakka fihi wanda yake tunani an maisa sihiri kowane irin kala sihiri ne ka zo ka gwada wannan sirrin dan Allah idan kana riƙa kuɗi a hannunka suna watsewa ka rasa me damuwarka ko kana fama da ciwo shekara da shekaru ciwon yaki warkewa an je an auna ko kuma kana shan magani dai kaki samun lafiya ko kuma kana jin abuna ma yawo a jikinka kana tunanin dai kamar akwai sihiri a jikinka ko da na bangaren mayu ne ko na bangaren aljanu ko na menene wallahi in dai kayi wannan alfarman manzon Allah sai Allah yayi maka wannan sihirin da izinin Allah dan haka ku sharin dan yan uwa su ƙara da wannan abin da zan bayar sannan kai kokari ka dauki wannan ka aje a waya ka dan wata rana kuma ka dora a status saboda annabi a WhatsApp dinka da akan duk inda ya kamata sakon nan ya isa domin mutane su ƙaru wannan bai da wahala yafi shan ruwa sauki wannan sirrin ana rubuta wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin kafa 70 ake rubutawa da daya sai a wanke ruwan rubutun sai a sa lemun tsami guda daya a yanka a matsa a cikin ruwan rubutun a ba mutun ya sha iya abinda ake yi kenan alfarman manzon Allah in dai sihiri ne a cikin jikinka kowane iri ne albarkan manzon Allah sai ya lalace in Allah ya yarda ka jaraba idan kana zargin akwai sammu a jikinka kai dai kana cikin kudinka asibiti amma ka ki warkewa ka je ka gwada wannan alfarman manzon Allah zaka samu lafiya in Allah ya yarda wannan mujarraban ne wannan mujarraban ne wannan mujarraban ne alfarman muhammadin rasulullahi duk wanda ya gwada sai Allah ya yi masa bakin ciki akan abin da na faɗa masa ko da mahaifiyanka ne take ta jinya a rasa mai matsala da Allah a rubuta wannan bai da wahala da ka samu almajiri a layin ku ko an goka kace rubuta min kaza kafa 71 da ka faɗa masa yana rubutawa ya kawo ma yanka lemun tsami guda ɗaya ka matsa ta cika bata ta sha da Allah na baka 24 hours a bari sai da ra'ayi mota na sabon tashi ka jimi za ta ce ma idan kana zaton akwai siri a jikinka duk kudinka duk izzarka duk mulkin ka je ka jaraba wannan ka ci arzikin mai gida sallallahu alaihi wasallam ayyuwa annabi salati ayi mun addu'a sannan kuma ayi sharing dan al'umma ta garu